ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، نعم، أشكر شركتي كرا جا هاوسا do you speak هاوسا but you understand English but you understand English so you want to accept Islam, you are here to accept Islam, you want to convert to Islam or to revert to Islam. What is your name before? Okay, I am going to say a sentence that you will repeat after me. Say ashhadu, ashhadu, ashhadu alla ilaha إلا الله، إلا الله، وأشهد، وأشهد أن محمدا، أن محمدا، أن محمدا رسول الله. By this statement you are now a Muslim, so now you are one of us. What is your name before your name is Moses, that is Musa. Do you want to retain that name or you want to change it? You want to retain the name Musa, because Musa is one of the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala sent to his people, so it's a good name, it's an Islamic name. If you like it, you can retain it. So from now on your name is Musa. Da sunan shi Moses, da sunan shi Moses, to Moses da turanci kenan, da Hausa shine Musa, da Larabci shine Musa. Ha, mu ma Hausawa muna cewa Musa, saboda haka in yana son sunan Musa zai iya ci gaba da shi, ya ce yana son sunan Musa, saboda haka daga Moses ya zama Musa. So from now on you are a Muslim, so we are going to attach one of our people so that he can teach you the Islamic ritual, how you can worship Allah subhanahu wa ta'ala. I sincerely supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala to make your conversion more beneficial to the Muslim Ummah. So this is just a package from one of your Muslims, says that this package should be handed over to you just as a token gift. So da ka sai a tare shi a masa bayanin musulunci zai kame bakin sa daga zubar shi gabar cin abinci ba har zuwa lokacin da rana za ta fadi. A gwada masa yadda zai yi wanka, shikenan ya zama musulmi dan uwanmu. Allah ta'ala ya sa mu dace. فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu muke samun labarin wata ƴar'uwa mai suna Hajiya Khadija wace take aikin fada da masallacin Ahlus Sunna na wani gari a cikin garuruwan mu. Mai sunan garin na keke a dan bushiya ji a hanyarta ta zuwa umra, wannan baiwar Allah ta samu hatsari kuma Allah ya karbi rayuwarta saboda kokarinta da gudunmuwar take baiwa addinin musulunci. Shugabanni suka ga akwai bukatan a sanar da ƴan uwa musulmi domin a taya ta addu'a da roƙa ma wannan baiwar Allah gafara, Allah ya gafarta mata. Tana aikin fada da masallaci cikin watan Ramadan, tana kan hanya zuwa umra, tayi accident, Allah ya karbi rayuwarta. Wannan mutuwa akwai ban sha'awa a ciki, wannan shi ake cewa husnul khatima. Ka cika kana cikin aikin alkhairi ko bayan ka gama aikin alkhairi, wannan mutuwa ce wacce duk musulmi yana fatan irinta. Allah ka gafarta mana. Shi yasa ba mu mantawa da Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano, ya mutu ranar Juma'a yana sallar asuba cikin tsarki da alwala, yana yi wa Allah sujada, kuma aka kashe shi ya samu shahada. Kaga waɗannan darajoji ne. Ita ma wannan baiwar Allah, muna fata Allah madaukin sarki ya karbe ta cikin bayinsa tsarkakakku waɗanda zai baiwa aljanna a ranar tashin alkiyama. Gudunmuwar marayu. Wani bawan Allah ya bada atamfa turmi biyu. Wata baiwar Allah ta kawo set ɗaya na kaya kuma ta ce a sa iyayenta addu'a, Allah ya saka mata da alkhairi, kuma iyayen nata in su mutu Allah ya gafarta musu, in suna raye Allah ya musu albarka. Wancan bawan Allah, Allah ya masa sutura shi ma a cikin aljanna. Hajiya Habiba Yusuf ta bada hijabi 8. Hajiya Safiya Ahmad ta bada yadi kuma tana buƙatar a sanya ta a cikin addu'a. Hajiya Atine ta bada kaya a ba marayu. Wata baiwar Allah ta bada kaya sai biyu a ba marayu. Hajiya ƴar marigayi Alhaji Abdul Qadir Ahmad kenan tsohon abin nan gwamnan babban bankin Najeriya wanda ya rasu, Allah ya ji kan shi gafarta mashi. Alhaji Abdul Qadir Ahmad ɗaya daga cikin ƙungiyar shi, wato iyayen ƙungiyar Izala ta ƙasa baki ɗaya, ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Sheikh Abubakar Mahmud Guni. To ƴar wannan bawan Allah tana zaune a Ingila amma tana kallon wannan tafsiri da muke yi. Take cewa ta gana neman gudunmuwar marayu, tana so ta aiko da tallafinta. Ta aiko da wani babban akwati cike dam da kaya na yara, tun daga Ingila ta aiko akwatin. Ta ce kayan da ke ciki duka a danka a kwamitin marayu domin su zama cikin kayan da za a tallafa wa marayu da su fi sabilillah. Mijinta da kansa ya zo da kayan. Allah ya saka mata da alkhairi, ita ma Allah ya saka mata da alkhairi. Allah ya sa dukkan mu muna cikin masu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna. Wannan ya sa dole za mu tuna da mahaifinta, mutumin kirki mai son addini, ya bai wa suna gudunmuwa a Najeriya. Allah ya ƙara lulluɓe kabarinsa da rahama. Kuɗin da aka samu, Harira Isa ta ba da gudunmuwar naira 1,000, Muhammad Kabir Shitu naira 500, Salamatu unguwar Mu'azu naira 1,000, Hajara Muhammad Rabi ita ma ta aiko naira 500, Malam Radiya Suleiman ya aiko da naira 2,000, wata baiwar Allah naira 500, wata baiwar Allah naira 1,000, Hajiya Maryam a yi mata addu'a ta aiko da naira 1,000, Maman Jummai Layin Tijjani Babari gasa ta aiko da naira 700. Wayannan bayin Allah muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda ke buƙatar addu'a a cikinsu Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi. Wayanda suka tura gudunmuwa ta hanyar account, akwai Ɗayyiba S. Abdul ta tura da gudunmuwa ta account ɗin marayu na tsabar kuɗi naira 100,000. Suleiman Ibrahim NSPMC ya aika da gudunmuwa ta naira 10,000 ta account ɗin marayu. Abdullahi Umar ya aika da naira 2,000, Aisha Hamma naira 2,000, Usman Bula Ma Naira 1000, Hawa Ali Naira 1000, Aisha Imam Naira 1000, Muhammad ya aika da Naira 5000, sai Islamuddin Tukur ya aika da Naira 1000. Allah ka saka musu da alkhairi baki ɗayan su. Har yanzu akwai Abubakar Mansur Aliyu ya aika da Naira 2000, Abdullahi Murtala Naira 500, Abdullahi Saleh Balarabe Naira 2500, Khadija Adam Naira 1000, Binta Hashim Naira 2000, Habiba Sani Dauda Naira 1000, Musa Murtala Naira 500, Abdullahi Ahmad Mesaje Naira 1000, Halima Yakubu Musa Naira 2000, Maruf Idris Baba Naira 2000, wani bawan Allah da ba ambaci sunan shi ba amma Allah ya san shi, ya aika da gudunmuwar Naira 35,000, Abubakar Aliyu Muhammad Naira 500, Amina Abdullahi Abdulhamid Naira 2000, Kafin Tafsir Naira 4,300, a Akwati an samu Naira 14,695, a Tebur an samu Naira 7,500, total Naira 29,495, wadanda aka samu a kawo Naira 181 da Naira 50. Idan an hada grand total, taimako da aka tallafa wa marayu da shi jiya, Naira 207,545. Allah ya saka wa dukkan wa'annan bayin Allah da alkhairi. Allah ya saka mana da alkhairi baki daya. Kullum ina ƙara faɗa muku, ku ci gaba da aikin addini, ku ci gaba da gudunmuwa. Allah ba zai daina taimakon ku ba, matukar kuna taimakon bayinsa. Ku ci gaba da bada gudunmuwa ta taimakon addini. Bank account, Stanbic IBTC Bank. Account name, Opens Welfare Committee, Jibius, Kaduna. Account number 00116081115. Wannan shine account din duk wanda zai aika da gudunmuwa ta wato committee ta account din committee marayu. Allah ta'ala ya samu dace. Wannan takarda shugaban kungiya na jiha Alhaji Tukur Isa, saboda yadda ya dauki takardar da muhimmanci ya tashi tun daga nan ya tafi har gidana a Madami Locus domin ya kai mun wannan takarda, domin a tarar da yan uwa. Akwai committee sai makabarta a nan hayin Malam Bello Rariya, abin nan Nariya, eh Nariya, Nariya na faɗa daidai Miyati Rigasa. Wannan committee da aka rida kalubale da ake fuskanta na makabarta, inda za a rinka business mamata. Yanzu muka gama magana wayanda aka mutu aka bari, ko to yanzu muna magana su wadanda suka mutu, inda za a kai su, inda za a yi ne, inda za a kai su. Wannan committee ya yi ta fafutukar ya za a yi ya samar da makabarta domin ci gaba da business yan uwa musulmi. Tun da tafiyar nan dai ba fasawa za a yi ba, amma ba mu tafi yau ba, akan hanya muke. Allah ka sa mu cika da imani. To sun samu fulotai har guda 120 waɗanda suke cikin su akan kuɗi Naira miliyan 25. Naira miliyan 25 shine suka turo da wannan takarda a tsarar da 'yan uwa musulmai. Duk wanda ya je ke da hali, to sai ya nemi su waɗannan 'yan committee ɗin domin ya ga ya ba da gudunmuwa. Akwai account number na committee, idan mutum yana so ya bayar ne ta account kai tsaye. Account ɗinsu yana First Bank. Number account shine 31206151253120615125. Wannan shine account din wannan bayin Allah masu neman gudunmuwa domin sayan wato waɗannan fulotai guda 120 domin yin makabarta a wannan address da muka ambata a sama. Saboda haka duk wanda yake da hali da zai taimaka mu taimaka. In ka sai makaranta kanka ka tsayawa, watakila kai ma ran da ka cika ta, can za a kai ka abin ne ka. Yana da muhimmanci kwarai da gaske. Muna so duk waɗanda suka ji wannan sanarwa, ko a wannan wuri kai tsaye, ko ta hanyar kafafen yada labarai da ake yada wannan tafsiri, su dubi wannan bukata ta waɗannan can bayin Allah domin su kai musu gudunmuwa. Wanda yake neman 'yan kwamitin bai san yadda zai same su ba, ya samu shi shugaban izala na jiha Alhaji Tukur Isa, zai hada shi da 'yan kwamiti ɗin domin ya bada gudunmuwar da zai bayar. Allah ta'ala ya sa mu dace. Na'am, alaran ma ina muka kwana, muna suratul an'am.
Wallahi
نعم Allah madaukin sarki yace wallazina kazzabu bi ayatina wadanda suka kareta ayoyinmu to ga misalin da Allah ya misalta su da shi Allah yace to irin wayannan summun ha summun kurame ne inji Allah sannan bukmun kuma bebaye ne fi zulumat sannan suna cikin dufai da Allah wannan ya zaka ka samu shi idan kurma ne amma cikin haske yake sai ka kwatanta masa da hannu sai gane ko yanzu ga muna darasi ga sarkin kurame yana kwatanta wa kurame kuma suna ganewa saboda akwai hasken fitila in cikin duhu ne mai zai kwatanta musu in yana motsi da hannu haka haka sun san ya motsa na'am inda suna ji idan yayi bayani da baki ko cikin duhu ne za su gane ko ba za su gane ba to yanzu matsalar da aka samu ba su ji kuma sannan a cikin duhu ake to matsala ta gaba kuma sannan su bebaye ne ba su iya magana balle su bayyana fa ba mu gane ba a mana ƙarin bayani kaga wannan dip bai da zaka ishire da su Allah ya ce to haka waɗanda suka kareta da ayoyi mu suke Allah ka tsare mu Allah ka sa ba mace wannan misali yayi matukar muni kuma ya zama Allah madaukin sarki da kansa ne ya misalta waɗanda suka kareta ayoyin Allah sai Allah ya ce saboda haka kai mai wa'azi kai wa'azin ka kawai man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi ba mai iya shirye da shi wa man yasha wanda kuma Allah ya ga dama ya ja'alhu ala siratin mustaqim sai ya sanya shi akan hanya madaidaiciya wannan ne dalilin da yasa sai kaga ka gane gaskiya ga wani ya ci ka dukiya bai gane ba ko ka gane gaskiya ga wani ya ci ka wayewa da yawon duniya bai gane ba ko ka gane gaskiya ga wani ya ci ka tara digirori bai gane ba ko ka gane gaskiya ga wani ya fi ka tsawo ko ya fi ka haske ko ya fi ka mulki ko ya fi ka daraja ko ya fi ka ɗaukaka amma Allah bai sa ya gane ba kaga ɗa ya gane gaskiya ga uba bai gane ba mata ta gane gaskiya miji ya gagara me bai gagara ganewa ɗan ƙauye ya gane gaskiya ga ɗan birni bai gane ba me wannan yake nunawa abin da yake nunawa shine Allah shine mai shiryarwa in Allah ya ga dama ya shiryar da kai in bai ga dama ba ya ki shiryar da kai akwai mai iya shiryar da kai in Allah bai shiryar da kai ba duk duniya babu mai iya shiryar da kai kwanaki mun karanta kisa Abdullahi ibn Zab'ari wanda yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mulakanci da cin mutunci annabi yana sallah wanda Abu Jahil ya sashi mun tuna kun san abin da zai ba ku sha'awa wannan mutumin daga ƙarshe ya musulunta a amul fati anan wannan bawon Allah ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa har ya mutu yana cikakken sahabi mai daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tarki iko yanzu wanda yau annabi irin wannan wulakancin in kake bada shiriyar ba sai ka ce ka fasa bai mutu haka to amma da yake ba kai ke bayarwa wake bayarwa Allah yake bayarwa sai gashi ya musulunta wahashi wanda ya kashe Hamza eh daga baya sai gashi ya musulunta annabi ya bada sanarwa duk wanda ya ganshi ya kashe shi duk inda ka ganshi yana cikin wayanda annabi ya ce ko suna rike da rungume da rigar ɗakin Ka'aba idan ka gansu ka kashe su saboda girman laifinsu saboda ya sa annabi ya yi kuka saboda yadda ya kashe Hamza aka zo aka wulakar da gawar Hamza sai ga wannan bawan Allah kuma ya fahimci addinin musulunci ya musulunta yanzu rigimar da inda take shine ya zai yi har ya iso wajen annabi ya bayyana musuluncinsa wani bai kashe shi ba wannan yasa ya samu wani sahabi ya nemi lamuni sahabin ya bashi ya ce ka kai ni gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washi ya samu wani abu ya rufe kansa ya shiga bultu wannan sahabi ya taho da shi har majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ta tsallakawa babu wanda ya san wane ne har dai sai da je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jira a ga waye ne kan ya bude kansa tukunne dan da kalmar shahada da karfi yace ashhadu allahu ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kalmar shahada kawai sai ya cire lullubin duba wanda ga wahashi wanda ya kace sai sa shi shine anan manzo Allah ya kura masa ido yayin shiru akai tsit a lokacin kowa na jira a ga me adabi zai buɗe bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ga yamin ya akai ka kashe Hamza wahashi ya dauko labari tiryan tiryan ba abin da ya tsallake ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi nan take sake fushewa da kuka mutuwar Hamza ta sake koma mar sabuwa annabi yayi kuka ya zubar da hawaye yayin da kai kalli al-wahashi yace al-islamu yajibbu ma qablahu musulunci yana shafe duk laifin da kai kafin ka shiga yace na yafe maka Allah ya yafe maka amma don Allah bana san ka rinka zama ta gaba na in ka zo majalisa duk sanda na ganka zan tuna da Hamza ka rinka dan zama ta dan gefe gefe ko ta baya baya haka to daga nan ya zo majalisa sai ya zauna ta baya yake zaunawa ta bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai an yafe masa ko ba yafe mishi ba ya shiri ko bai shiru ba sai ga ya kuma a mauki ato ya mama shine wanda ya kashe Musailamatul Kazzab da aka yaki da Musailamatul Kazzab wa ya kashe Musailamatul Kazzab shi ya kashe shi da ya kashe shi yace hazihi bitilk yace dani da annabi ana 10 to yanzu na kashe makiyin Allah 11 yadda muke da musulunci kenan kuma ya mutu a addinin musulunci Abu Sufyan Abu Sufyan a sanadiyar sa aka yakin Badar ya dauko iri ana so a tare shi na Qurayshawa ya samu sabulewa su suka organizing na yakin Uhud Abu Sufyan shi ya jagoranci tsari da shirin yakin Uhud yayi taya karman zan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka shirye ahzab suka yi gayya ko ina a zo a yi wa madina saukar farin dango a tada ta daga aiki gaba daya a share ta daga bayan kasa amma karshe ya musulunta ko bai musulunta ba ya musulunta Abu Sufyan ya kuma kyauta da musulunci shi sanda zai mutu yana kwance akan shimfidan mutuwa an kewaye shi ana kuka ya kalli yan uwa da dangi yace ku daina kuka kuma addu'a yace ina ba ku tabbaci tun daga ran da na karbi kalmar shahada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau da gangan ban taba sabawa Allah ba da gangan bai taba taka dokar Allah ba daga ran da ya musulunta zuwa ran da zai mutu Abu Sufyan saboda takawa ya kai matsayin da ya dinka likafanin sa in yaji duniya za ta yaudare shi sai ya sa likafanin ya wanka ya sa likafanin ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya dinka likafanin sa ya tona kabarin sa yace to wata rana fadan za a dauko ni a kawo ni a sa ni a ciki abin ne ni anan a watsi a bar ni daga nan ya duk kofa kenan bautar Allah madaukin sarki in ya fito kain da nayi daga san wanda yaje lahira ya dawo Hind bint Utba matar Abu Sufyan ita ta dauko kwangilar wahashi ya kashe Hamza ko da ya kashe Hamza ita ta zo ta sa aka fasa cikin Hamza da wuka aka ciro mata hantar Hamza ta tattauna ta furzar saboda bakin ciki ku je ne lita addaci aka yi musula da gawar Hamza aka ci mutuncin gawar aka tozarta ta ita ba kamin ta mutu ta musulunta sai ga karshen rayuwarta an je yaki yaki yayi zafi sojojin musulunci sun fara gudu tace wa Abu Sufyan yau ne ranar da zakai ka fara duk fada da kai da annabi kamin annabi ya bar duniya kamin ka musulunta ga ranar da zaka nuna wa Allah cewa ka ba Allah rayuwarka ka ba musulunci rayuwarka Abu Sufyan yana cikin wa'anda suka yi dauki ba dadi suka yi bala'i bala'an hasana a wannan yaki da ta ga sojoji sun fara gudu tantin da aka yi musu ai da itace ake sawa gofa a tare tantin ko ta ciro itacen ta rike da ta ga soja zai gudu sai ta sa wannan itace da shi da dokin nasa ta kora su su koma ta ce ka gudu daga aljanna to ina zaka je koma aljanna koma aljanna man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim shi yasa kullum idan Allah ya shirye da kai godewa Allah godewa kar kai mamakin ga wani mai shiru ba godewa Allah da Allah ya shirye da kai Allah ka shirye da mu Allah ka tabbatar da mu akan shirya sai Allah ya ce mai a gaba Allah rama Allah ya ce kul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara aita kun ku bani labari in ataakum azabullahi bagatatan in ataakum azabullahi aw atakum musaa idan azabar Allah madaukin sarki ta zo muku Allah ya turo muku azabar sa ko kuma kwadam kiyama ta tsaya to ga tambaya daga Allah madaukin sarki yanzu wani Allah za ku kira ya yi muku bala'in da kuke ciki in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya idan an shiga bala'i wa ake roko Allah ake roko wallahi har mushrikai in tai zafi Allah suke roko mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake idan tai zafi Allah ya kawo azaba ko kuma sa'a ta bayyana Allah yake bal iyyahu tad'un
bal iyyahu tad'un fa yakshifu ma tad'un bidayhi insha'a wa tansawna ma tushrikun
Allah yake bal ba haka lamarin yake ba iyyahu tad'un Allah kuke kira wallahi da tayi zabi sai mutum ya koma zuwa gawa zuwa ga Allah shi yasa waɗanda suke shirka yanzu shirka har ta fita kafiran farko wallahi masu shirka yanzu idan bala'in yazo ko musifa ta zo ma wani Allah suke kira wa ake kira wani Allah ake kira saboda da wani Allah aka dogara Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon dogaro zuwa gare ka ba ma shi ban haushi ba shi wani da laya ma ya dogara da me da laya wani saurayi ahlus sunna sun shiga mota mota ta kwaci ana inna lillahi wa inna mota ta shiga daji Allah da ya taimaki dai bai controlling mota mota ta tsaya to daga nan aka fara saukowa wannan ya tafi fitsari wannan kowa ne bin da zai to sannan mota ta tsaya wannan saurayi ahlus sunna sai daga hannu yana alhamdulillah 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 akwai wanda tije kusa da shi sai ce yaro da Allah zo sai suka fita suka koma gefe yace ka san me yasa na kira ka yace a yace da motar ta tsaya na ji kana cewa alhamdulillah yace eh wai ina godewa Allah ne da Allah ya tsaya da motar ba mu halaka ba da tije girgiza kai yace yaro kenan yaro man kaza yaro man kaza yace wai ga maka haka motar ta tsaya wai ga maka haka nan ta tsaya shi yasa kullu ake cewa ku tashi tsaye ku shiri sai zura hannu ya ciro ta kwanda gege laya yace ka ganta ko hanci ba ta da shi matukar tana nan ba abin da zai faru to yanzu shi wannan ai baka ma san inda za ka kai shi ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce bal iyyahu tad'un Allah dai shi kuke kira fa yakshifu ma tad'un ilayhi sai ya yaya abinda kuke kiran nan zuwa gare shi abinda kuka ruka yayi muku Allah sai yayi musibar sai yayi bala'i amma fa insha'a in ya ga dama saboda shi Allah ba mai tilasta shi ko dole ne ya karba ba dole bane fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha'a in ya ga dama sai ya yayi abinda kuka ruka din nan shi yasa kullun ake son mu roki Allah madaukakin sarki Allah ka yayi mana dukkan damuwoyin mu duk bala'in da muka shiga mu koma zuwa ga Allah ni ta addu'a kasar mu Najeriya kanta tana bukatan addu'a cikin wannan Ramadan din kuna ga irin abubuwan da ke faruwa can kaji an ce an sace wannan an kwashe dabbobin wancan ha wannan ya je gona an sace shi suwaye sun je ina an ɗebe su an shigo gari an bude wuta na ta kashe mutane haka nan baji ba gari wannan wani irin bala'i Allah ka yayi mana wannan bala'i Allah ka yayi mana wannan musifa waɗanda kuma suke shirye wannan musifa domin su haifan mu al'umman mu da wannan bala'i Allah ka san su Allah ka mana magani idan masu shiriwa ne ya Allah mun fi so su shiri su tuba idan a ilimin ka na gaibi ka san ba za su shiru ba Allah ka raba mu da su ka ban mu zauna lafiya wannan addu'a mai tayinta Allah bai karbar addu'a ne Allah zai saurare mu amarya za a kai ta ɗakin miji an ɗaura aure sabuwar amarya an tare ta a hanya an ɗauki amarya da wasu daga cikin ƙawayen amarya daji da su da Allah wannan ango da wani irin baƙin ciki zai kwana baban amarya da wani irin baƙin ciki zai kwana mahaifiyar amarya da wani irin baƙin ciki za ta kwana dangin amarya da wani irin baƙin ciki za su kwana abin ya wuce nan alaramma da almajirai a gona an kwashe almajiran ka san duk wanda ya sace almajiri ba kudi yake so ba wannan sai ya nuna maka abun ma akwai buƙatar a firgita mu dan noman da muka dogara da shi muke samu abinci mu tsorita noman ya gagara yadda za mu zauna cikin yunwa da bala'i idan ka kalli abun yayi kama da haka Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah ya Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah Allah ka ji tausayin mu ka kawo mana agaji Allah ka ji tausayin mu ka kawo mana taimako duk abin da muke tsoro ya Allah kai bai fi ƙarfin ka ba Allah ka mana magani shi mai tayin wannan addu'a wannan wata mai alfarma Allah zai tausaya mana zai nuna mana bayan wannan mummunan lamari Allah yake fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha Allah yake wa tansawna ma tushrikun yayin da bala'i ya bala'i sai ku manta da ma tushrikuna abinda kuke hada Allah madaukin sarki da shi goma kan naku da kowa da kowa sai a manta da su sai a koma ina sai a koma wajen Allah madaukin sarki ta inda za ka gane wannan Allah ya nuna mana aya a Najeriya ku kalli musibar da aka sha a baya ta rikita rikita yan boko haram yan tare kai baya a jihohin Maiduguri da Yobe da North East a da idan ana neman shirgegen boka ina ake zuwa sai a ce ai gaba ko ba ta ake zuwa ba idan ana neman shirgegen matsafi sai a ce a je can wani malami da zai yi aiki a je can wani mai yasin mai sa yasin mai hayaki yasin mai barkono yasin mai kulkulkul ko yasin sai ta ma duk ina ake zuwa ne mota don Allah ya nuna mana shi kadai ke yi sai ga musifa ta fada duk bokayen nan da malaman tsubbun nan da masu yasin mai hayaki din nan duk suka shirga da gudu suka gudu suka bar jihar wannan ya nuna ba abin da suke yi ba abin da suke yi da suna iya yi ba sai su ja yasin mai hayaki ba shi ke nan hayaki ya turnuke ɗan tare kai da baya gaba daya a neme su a rasa amma me yasa haka ya gagara ashe ba abin da za su yi Allah ne kadai mai wannan kadai ya isa nuna maka girma da matsayin Allah madaukin sarki ya Allah jihar Borno muna roƙonka ka kai mata zaman lafiya Allah ka kai mata agaji Allah ka ƙara kai mata zaman lafiya Allah ka ƙara kai zaman lafiya ga dukkan jihohin mu na Najeriya sai Allah ya ce ni a gaba alarama Allah yace wala kada arsalna ila umamin min qablika, hakika mun aika zuwa ga al'ummomi wanda suka gabace ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamin kai mun aika annabawa zuwa ga al'ummomi da suka gabace ka. Allah yace fa akhaznahum bil ba'sai, sai muka kama su da alba'sa. Menene alba'sa? Malamai suka ce bala'i da ke cin dukiya, ko gobara, ko wata annoba da za ta lalata dukiya, ko ayi shuka ta kyau, ko fari, ko amfanin gona Allah ya turo fari su cinye. Allah ya turo bala'in karaya tattalin arziki, ƙasa ta durkushe. Shine fa akhaznahum bil ba'sa wa dharra. Dharra kuma shine bala'in da yake shafi gangan jikin dan Adam, wasu ciwuka, mace-mace, kashe-kashe, annoba, kwalara, wasu abubuwan da za su rinka jawowa a rinka mutuwa ba ji ba gani. Kenan ga bala'i da ya shafi dukiya, ga kuma bala'i da ya shafi me, ga kuma bala'i wanda ya shafi rayuwar al'umma. Allah ya ce me yasa muka yi musu wannan? La'allahum yatabarra'un, ko za su dawo su kankan da kai ga Allah madaukakin sarki, su gane Allah ne ya dora musu wannan bala'i, Allah ne ya dora musu wannan musibar, su dawo su kankan da kai su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Shehu Malabi Ibn Adiyya ya ce wannan aya akwai waɗanda suke kafa hujja da ita cewa wato yana daga ƙanƙan da kai ga Ubangiji da alamar tsoron Allah, ka zauna da yunwa cikin tsummo karan kaya. Sai Shehu Malabi Ibn Adiyya ya ce wannan kuskuren fahimta suke wa ayar. Ai Allah ya ambaci alba'asa da abdarra da ya samu waɗancan al'ummomi a matsayin jarabawa da bala'i da Allah maɗaukin sarki ya kai musu. Kai idan Allah bai jarrabe ka da wannan bala'in ba, Allah bai ce ka yi koyi da su wajen zama da yunwa, sa tsummo kara mummunan tufafi, daina wanka, daina kwalliya, rayuwa ta ƙasƙanci, ka ce tsoron Allah ne ba tsoron Allah ba ne. Ba menene ba? Ba tsoron Allah ba ne. In ji Shehu Malami Ibn Atiyya. Shehu Malami Ƙurɗabi ya ce ai wannan ai mummunar fahimta ce. Alƙur'ani mai girma abinda ya karantar da mu ya ci karo da wannan fahimtar. Mai Alƙur'ani mai girma ya karantar da mu sai ya jero ayoyi ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati. Yace ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Yace qul man harrama zinatal lahi allati akhraja. Aha. Aha. Ya bani Adam kada anzalna alaikum libasan. Dukkan wa'annan ayoyi suna nuna abinda Allah ya halatta wa al'umma. Annabawa Allah ce ya ayyuhar rusulu, ya ku annabawa, ya ku manzanni, kulu min at-tayyibati, ku ci daga dadadan abubuwa. Me ake cewa at-tayyib? Malamai suka ce at-tayyib shine abinda ya cika sharuɗa guda uku. Sharɗi na farko ya zama halal, Allah bai haramta ba. Sharɗi na biyu ya zama yana da dadi a baki, yana da ɗanɗano, yana da taste. Sharɗi na uku sannan ya zama halal ne mai tsarki, ya zama yana da tsarki. duk abin da yake wayannan shuruda guda uku ya zama a tsayyib Allah yace to ku ci a tsayyib ya ku manzanni wa amalu salihan sannan ku aikata aiki na kwarai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan ci abu mai dadi yakan ci nama yakan sha zuma yakan ci dibino yakan sha inabi abubuwa dadada da Allah ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba haramta wa kansa ba yana yin amfani da su Allah bai haramta mishi ba wannan ne dalilin da yasa masu imani su ma sai Allah ya yi musu wasiya da irin wasiyar da yayawa da yawa annabawa Allah ce ya alizina amanu ya kodar suka imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwa waɗanda muka azarta ku da shi amma ya zama halal ya zama me halal ba ya zama haramun ba Allah ce qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi ka ga ya musu waye haramta kawa ta ubangiji da Allah ya fitar wa bayinsa wa tayyibati min arrizqi dadadan abubuwa na abinci waye ga muku Allah ya haramta inji Allah waye fada muku Allah ya haramta sai Allah ya ce qul ka ga ya musu hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya da riga mai kyau da abun hawa mai kyau da abinci mai kyau da kyakkyawar mata da gida mai kyau da agogo mai kyau da takalmi mai kyau da magana mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau Allah ya ce duk waɗannan hiya lil ladina amanu dan masu imani ne su inji Allah na masu imani ne inji Allah fil hayati dunya anan rayuwar duniya sai dai anan duniya albarkacin ka za ka dangare kan shami yakan sha ruwan kasko shi yasa arne ma yake tabawa eh in kaga kafiri ya sha farfesu albarkar musulmi ya ci in yasa riga mai kyau inji Allah albarkar musulmi ya ci ba dan shi aka yi ba ya sha ayabai sha abarbai sha lemo albarkar musulmi ya ci ba dan shi aka yi ba ya gina gida mai kyau ya ci albarkar musulmi ne ba dan shi aka yi ba ya hawo mota mai kyau ya ci albarkar mai imani ne ba dan shi aka yi ba qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya amma anan duniya kafiri ma yakan samu sai dai me khalisatul mal qiyama a ranar tashin alqiyama mai imani kadai zai samu wanda bai da imani ba zai samu ba a ranar tashin alqiyama shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udatin da a ce duniya darajarta a wajen Allah ta kai fifikin sauro da Allah bai bar kafiri ya sha koda makwadai ta ruwa a nan duniya ba sai dai bata kai fifikin sauro daraja ba domin ba dan shi akai ba dan wa akai dan masu imani akai injiwa inji Allah madaukin sarki shi ne Imam Qurtubi yace waɗannan ayoyin sun tabbatar da irin waccan fahimtar kuskure ke zama da dauda rashin cin abinci mai kyau rashin kwanciya wuri mai kyau ba addini ne yazo da shi ba kaman yadda masu kafa hujja da wannan ayar suke kafa hujja da wannan ayar Allah ka gafarta mana Allah ka saka waɗannan manyan maluma na musulunci da alkhairi a su waɗannan da suka shiga cikin alba'asa wa dharra jarabawa ce Allah madaukin sarki ya musu kowannan zai sa su sassauto zai sa su dawo su bi Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai a gaba da rama mun ji wannan mun ji wannan
وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
Allah yake falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u me ya hada lokacin da muka turo musu wannan azabar tamu tadarra'u su kankan da kai su koma zuwa ga Allah su roki Allah Allah ya yafe musu ba sai haka ba a maimakon haka ma walakin kazzabu sai suka karyata Allah madaukin sarki suka kara kangarewa walakin qasad qulubuhum sai zukatansu suka bushe suka kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shedan sai kawata musu abinda suka kasance suna aikatawa da wannan ne malamai suka ce addu'a tana daga alamun kankan da kai ga ubangiji shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace addu'u huwa al-ibada addu'a ita ce me ita ce ibada Allah idan baka roƙon sa ma fushi yake da kai Allah ya fi son mai naci wajen addu'a shine babancin Allah da mutum shi mutum bai son mai naci wajen roƙo shi kuma Allah ya fi son mai naci wajen roƙo yanzu da wani zai zo ya same ka yace menene sai na samu amarya da ina son sadaki yace to ga 100 sadaki ya sake dawa yace to sun ce sai an yi akwatin aure da Allah ka taimaka yace to ga 150 hada akwatin aure ya sake dawa yace to maganar buga kati shine na dawo ka taimaka kace ga 50 abuga kati ya sake dawa yace to maganar goran daurin aure kai shiru kace to aje a siyo ga wannan ya sake dawa yace maganar motar dauko amarya za ka lokacin da za ku yi barabaran haka dai ko ba haka bane to amma shi Allah irin wannan yake so a mashi yanzu kace Allah ba ni kaza yana ba haka ce ba ni kaza kamma ya kawo kace Allah ya ƙara haduwa da kaza to kai kai ne dan gata wanda Allah yake kauna babbaci tsakanin Allah da dan adam ke shi yasa idan kuna karanta alqur'ani mai girma za ku ga yadda Allah madaukin sarki ya rinka magana akan addu'a Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yayi dan gari yace wa idza sa'alaka ibadi anni
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an
to ya zai yace ud'u rabbakum tadarruan yace amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a aha babu yace innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana aha wa zakariya izna da rabbahu Allah ya ansa ko bai ansa ba da ramma aha wa ayyuba idza da rabbahu Allah ya ansa ko bai ansa ba da rama وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
فنادى في الظلمات أن لا إله
تو من الظالمين har Allah ya gama aikin nun dil mu'minin duwa idan ayoyin suna fada fada suna fada mana matsayin Allah wajen karban addu'a ne Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku da kansa yayi magana yace ku roke ni in an samu innal ladhina yastakbiruna an ibadati maimakon Allah yace innal ladhina yastakbiruna an du'ai lalle wadanda ke girman kai su kiro kona sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati li'anna ad-du'a huwa al-ibada Allah yace sayadkhuluna jahannama dakirin za su shiga wutar jahannama na masna kaskantatu inji Allah baka da kudin ce fa ne ga mataka da take ta kusa ta juye ga yayanka an koro daga makaranta ga masara ta kare rabanka da shinkafa sati uku ga wai ka kasa bacci ka kwana idanunka biyu wai har labari kake bayarwa billahi lazi saboda damuwa da bala'i jiya kwana nayi ido na biyu ban runtsa ba to da baka runtsa ba sai kai kaga sai kai alwala kai nafila ka roki Allah ko kawai shikenan kai zugum sauda kira mani shashasha kai kaga sakarai ku taho tare wai ya kwana yana tunanin kofar wa zai je kwankwasa da safi ga kofar Allah abu da bai kwankwasa ba Allah ka tsare ni Allah yake wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka yi ka dangane da ni ya Allah inji Allah Allah yake fa inni qaribtu a kusa nake malamai suka ce duk qur'ani wannan ayar kadai ke da irin wannan usulumi duk inda aka ce tambaya ake wa annabi Allah zai bada ansa sai Allah yake fa qul ka gaya musu sannan ya fadi ansa da suka tambayi ahilla yas'alunaka 'anil ahilla aha an fadi kul ko ba fadi kul ba eh kul kani a bada ansan kul fada musu yas'alunaka ma za yunfiquna akwai kulanin ko babu wa yas'alunaka ma za yunfiquna
wa yas'alunaka ma za yunfiquna
wa yas'alunaka 'anil yatama
wa yas'alunaka 'anil yatama
aha
wa
yas'alunaka 'anil mahidi
wa yas'alunaka 'anil
mahidi aha wa yas'alunaka 'an dhil qarnayni
wa yas'alunaka 'an dhil qarnayni
din da ka bada zaka ji qul amma wajen tambayar Allah wa idza sa'alaka 'ibadi anni maimakon a ce fa qul inni qarib to ba a so qul din da shiga tsakanin Allah da bawansa sai Allah ya ce a share ta dan nan tsakanina da bawana ne ban so wata kalma ta shiga tsakani wa idza sa'alaka ibadani fa inni qarib akusa nake inji Allah dan Allah ya nuna maka yadda yake ansawa yace ujibu da'awata da'i idza da'an ina ansa addu'ar mai addu'a duk sanda ya kira ni inji Allah duk sanda ya kira ni amma yujibu al-mudarra idza da'a wa ke ansa wanda ya shiga cikin matsi yayi matsi wanda ya mutse daga hannu ya roki Allah wa ke ansawa Allah kada yake ansawa Allah yace ud'u rabbakum ku roki ubangijinku tabarru'an kuna masu kankan da kai da Allah kuna godawa Allah kun gaza kuna nuna wa Allah kun kasa ku ba kowa bane Allah ba mu iyawa an fi karfin mu ya Allah taimakon ka dai muke jira ya ubangiji haka Allah yake so ku roke shi Allah ya kirgo mana annabawa Annabi Zakariya addu'a yayi ya rasa da kai ka rasa da ka tafi wajen boka me boka zai iya maka ko dan mangwar bai iya bada balle dan mutum ko zai iya dan mangwaro ko dan inabi kun ga dan zakari ne bai iya ko dan dabino bai iya ko kwallan balle ya bada dan mutum
yadda hannu yace rabbi la tazarni farda ya allah karkabanni ni kare ba da ya allah wa anta khairul warisin ya allah kare mafi alkhair masu gado nan take allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya nan take muka ansa muka bashi da muka sa wa dan suna da kanmu inji allah muka ce sunan dan yahya mahaifar matar da ba ta iya daukan ciki allah ce wa aslahana lahu zauja Allah ya tura wani mala'ika ya gyara mahaifar ya mata panel bitin yadda za ta iya daukan jariri ciwo ya matsa maka nan ba ka shiga bokaye ko ba wajen Allah ya ansa maka ka kai ciwo kaman ciwon annabi ayyub ne sai mun samu karatu za ku ji ciwon da annabi ayyub yayi amma wa ya roka ku saurara ku ji abin da ya fada wa Allah anni masani yabur wai saboda ladabi ga Allah bai iya cewa Allah ka dora mun ciwo saboda ladabi yana ganin yace Allah ka dora mun ciwo bai yi wa Allah ladabi ba sai ce anni masani yabur ya Allah ciwo ya shafe ni ya Allah amma wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin tausan masu tausayi Allah ce fasajabna lahu fakashabna ma bihi min bur nan take muka ansa mashi ciwon muka yayi shi inji Allah sai gashi ya koma garariya garau a wannan lokaci kamar an masa garan bawul haka ya tashi Allah ce kai ba wannan ba san da yake kwance bai da lafiya ƴaƴansa sun mutu dukiyarsa ta kare wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum muka dawo mai da ƴaƴan muka ƙara musu kamar su in ƴaƴan guda 6 ne bayan Allah ya bashi ƴaƴa 6 ya sake ƙara masa 6 sai ga ƴaƴa turus guda 12 kun ba Allah ba wa ke yin wannan ina zaka je ka roka ba Allah ba roki Allah da kankan da kai kaga ansawar ubangiji mu koma zuwa ga Allah ya koyar Najeriya mu roki Allah na fada muku wani abin da ya faru wani malami ya tafi da'awa da tsaka dare dan sa ba lafiya yaro karami zazzabi mai zafi uwar tarka inda za ta sakanta ga miji baya nan da tsaka dare ga su talakawa tace ba matsala akwai Allah akwai wa akwai Allah nan take tai alwala ta shimfida da duba tai wa Allah sallan nafila ta daga hannu tace ya Allah ka san dana aikin ka ya tafi ya Allah ka san mijina aikin ka ya tafi da'awa ya tafi kira zuwa ga addinin ka ga abin da ya samu dana bai nan banda mai taimako banda kowa sai kai Allah ya Allah ka san yadda zaka yi da wannan yaro ka dauki mataki akan shi tana gama addu'a sai ta ji ana kwakwasa kofar gida tana bude ya kun san mai ta gani likita da mota ambulance duk wani maganin da ake bukata ba abin da bai dauko ya taho tare da shi ba tana bude koma likita yace ina yaro yake tace yana daga ciki yana shiga ya ga yaro jiki yayi zafi yaro yana ta suma nan take ciro gado na asibiti irin wanda ake na tafi da gidanka nan take bude shi aka dauko yaro aka dora ya fara yi wa yaro allura aka daura wa yaro drip aka fara treatment likitan kusan a gidan ya kwana sai kusan asuba sai ga yaro ya warware ya samu sauki bacci ya kwashe shi likita ya kalli uwar yace alhamdulillah alhamdulillah Allah ya cece rayuwar wannan yaro Allah ya taimake ki da kika gaugawa kika kira ni da kin ce sai da safe da yaron da wuya ya kai safe ba babaki da ya mutu kamin gari ya waye tace na kira ka ban gane na kira ka ba ta wai na nufin da kika buga wa asibitin waya tace wallahi ni ba wanda na buga waya likita ce ban gane ba ba nan ne gida mai lamba 17 ba tace a nan gida mai lamba 18 ne wata kila wasu basu gane abin da ya faru ba gida mai lamba 17 gidan wani kasur gubin mai arziki ne cikin daren sai Allah ya dora albarka addu'ar wannan baiwar Allah sai Allah ya dora wa ɗansa rashin lafiya nan take sai ya buga waya ina asibiti matarsa ta buga waya asibiti asibitin mijinta yana da file a wurin duk abin da ya shinya sai dai kawai a buga waya in wanda za a kai ne a kai wanda likita ake so ya zo a buga waya likita ya zo sai ta buga waya ta ce yaron mu ba lafiya wani gida layi kaza gida mai lamba 18 aka duba aka ga ai manyan kwastomomin asibitin kenan manyan gari nan take da gaugawa ka samu ƙwararren likita aka hada dukkan magunguna aka ce maza ka tafi gida mai lamba 18 yana zuwa sai Allah ya bata masa da basira kun san a larabci da 17 da 18 sun yi kama sai bambanci kawai ɗaya ta kalli sama ɗaya ta kalli ƙasa to da yazo kofar gidan sai ya gagara lura da sama ta kalla ko ƙasa ta kalla sai ya fada gidan wannan bawan Allah yana kwakwasa suna bude kofa ya ce ina yaro marar lafiya ta ce gashe shiga aiki cewa ne mai mijinki ta ce mai wa'azi ne yana ina ya tafi dawa kun san me ya fada sai ya ce subhanallah subhanallah alladhi amraba insanan liyarhama insanan akhar yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda saboda tsabar ikon shi ya dora wa wani rashin lafiya domin yana so ya amfani da wannan ya ceci wani mara lafiya kamin likita ya zo shi kuma wancan yaron sai Allah ya bashi sauki likita bai zo ba yaro ya warware suka ce ai da mun sani ma da ba mu kira ba bai zo ba babu matsala yaro mai ya warware sai suka shashantar da magana ashe likita yana nan yana buga aiki daga sanda ka gane akwai Allah ka gama ya ku bayin Allah mu koma zuwa ga Allah mu ci gaba da addu'a mu kankan da kai ga Allah mu roki Allah shi kadai ke iya yayi mana matsalolin mu alhamdulillah ga mu cikin azumi lokacin mu da baki muna buƙatar mu yi addu'a Allah yana arsa Allah yana san asa addu'a lokacin tarawih mu roki Allah cikin sujada Allah yana ansa lokacin zuhur mun tashi mu roki Allah Allah yana ansa cikin salloli mu roki Allah Allah yana ansa Allah ka ansa mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah